Sihu ba Allah bane, ba yi ma da bambanci da maleku da kun sani. Jesus Christ, Epaphras has preached to you, has nothing unique, has nothing divine. He's just one of the principles in the air. So the Epaphras ya ga wannan kalubala ya fi karfinsa, because the church was a minority group within that city. Sai ya tashi ya yi gudu zuwa kurkuku a Rome. Ya reporting wannan damuwa babansa a ruhaniya, Manzo Bulus. Sai Manzo Bulus ya doki alkalami, sai ya yi rubutun nan. In kun karanta the whole of chapter 1 and chapter 2 na Colossae, za ku gane Bulus ya dauki cikakken lokaci. He was explaining every detail about the divinity of Jesus Christ. Yana cewa ecclesia nan dukkan cikar Allah yana samuwa a cikin Isa Almasihu. So ko da yake ko karaman garke ne a wannan kasa, abinda Isa Almasihu yayi wa duniya shine ceton ku, shine tsiran ku, kada ku kauce. Ko da yake masu koyeswan karya suna kalubalance ku, amma ku yi sayen daka. Chapter 1 and 2 da izo sura 3, Bulus ya gane siran wannan karaman ecclesia a kasan Colossae shine ina iyalansu sun yi rayuwan bishara, sun zama masu haskaka, sun zama daban da mutanen Colossae. Wadannan makaryatan makus koyeswa za su sha kunya. And let me tell you, this is very relevant for you Christians in Borno State. You are minority. And I want to apply this to you, that as Jesus said to Peter in Matthew 16, this church is built upon Jesus Christ as the solid rock, and the gates of hell shall never prevail against it in the name of Jesus. Idan da bishara na kawuwa, da bamu tashi mun samu bishara ba. But let me tell you, the secret of every Nazaran bishara is when the Christian family is rooted in the faith. Na fara ranan Juma'a, idan gidan iyalin Krista na da lafiya, ecclesia za ta samu lafiya. Domin gidan Krista kaman zube ne. Yau abinda Bulus ya kara a wannan wasika zuwa ga Colossiyawa shine hakkin ƴaƴa a cikin iyalin Krista. The role of children. Ni mahaifi ne, ina da ƴaƴa guda uku, and I speak out of experience. Da ni da uwar gidana, to mun godewa Ubangiji, muna amfani da alherinsa, muna kokari mu yi rayuwar da zai faranta masa rai. But we cannot do this effectively without the contribution of our children. Idan kana fama da aiki, kana fama da aiki, kana fama da aiki, sannan ba wanda ya juyo ya ce maka na gode, ba za ka ji dadin aikin ba. So once a while, yaran nan in sun nuna mana halin biyaya, sai gwiwan mu ta samu karfi. In sun kira mu baba, in sun kira mu mama, sai mu ji wata jin dadi daga cikin zukatanmu. Amma wani lokaci in mun ji suna ce the old man and the old woman, sai mu rike kanmu, who is this old man again and who is this old woman? Yes, we are old, but must we be reminded that we are old? I don't think we need that reminder. We know we are old. But the truth is that the phrase "my old man, my old woman" has a mentality that is not obeying. In the language of the Bible, idan kace ma mutum sohon mutum ko sohuwar mace, what that means a language na littafi shine mutumin nan bai karbi Yesu ba, yana rayuwa a cikin sohon halin sa na zanube. And I don't think we inherited this kind of things from our parents. It's a language of modernity, postmodernism. And ina fadi wannan domin yayan mu kullum su ji dana ni ne mahaifinka in ka zo gare ni ko da ka zo ka nemi menene in ka fara kira ni baba I tell you I will give you every attention. The following communication will find acceptance because you regarded me as baba. So bulus da yake yana kokarin yes gaya musu iyalin Krista in totality ko zama abin misali a cikin jama'a nan masu musguna muku. He included the children. Ku yi biyaya wa iyayenku. And the purpose for this, sakamakon wannan biyaya ga iyaye shine za ku yi sawon rai a duniya. And when ana maganan sabo dogon rai sawon rai a duniya ba ana maganan rai iri na numfashi kadai ba, ana maganan total shalom, prosperity in every way for a child. Mukanji wadansu suna ce it is not how long we live but how well we live. Duk da haka ruhaniyan yaya da biyayan yaya ya rataya ga yadda iyaye suka yi tarbiyyan su. Kare magana sura 22 aya 6 yace ku koya wa yayan ku tun suna kanana lokacin da suka yi girma ba za su bar wannan koyesuwa ba. So it comes back to the parents. Abin ya dawo wurin iyaye. Na tuna a 2014 wani rana na I think Father's Day 2014 Barack Obama was president of America. Was it 2014? I'm not sure. Yace ya'yansa guda biyu mata yan mata yace wa Americans I have excelled in life. Na yi nasara a kowace bangaren rayuwa. Na yi ilimi, na shiga siyasa, na gogu a siyasa, na rike matakai na siyasa daga can zuwa can zuwa can har na zo na kai sama. Yau ana kallo na kaman shugaban duniya. Amma abinda ban iya cin nasara a kai ba shine yadda zan girma da ƴaƴan nan guda biyu. Iyaye ku ji, when a carpenter makes a mistake in his profession, he destroys somebody's furniture. When a builder makes a mistake, he destroys somebody's building. When a mechanic makes a mistake, he destroys somebody's vehicle. Amma idan iyaye sun yi kuskure, they destroy human beings forever. Iyaye ku ji, ko kalmomin mu da juna a cikin gida ƴaƴan mu suna ji. An yadda suke jin kalmomin mu da juna ko kalmomin su gare su ma yana da wata lasting impact a rayuwansu. Akwai wani rana lokacin da nake karami ban taba manta da wannan abu ba. Wani rana mun yi fada da kanwata, na jiji mata da duka, ta gudu zuwa wurin mamanmu. Mamanmu sai ta kira ni, sai mamanmu ta hau zagi na, ta hau zagi na, tana ce kai kai wannan yaro asaran haifuwa. Gashi ma a cikin yayan nan guda bakwai kai ne mummuna a cikin su. Kai, ace mama ki yi hakuri. You know, nace mama ki yi hakuri din abin ya daskare a zuciyana. I tell you, I never forgot it until 2009. The mama ta fara wani ciwo. Sai na gane ciwon mama nan da kare zai warke. So I call her. I ga mata mama, akwai abin da yake zuciya na ina so mu furta shi yau ya kare. Na ga ya mama, wancan kalmomin da kin gaya mini nan sun zauna mini a zuciya. Na yi kokari domin su fita a zuciya na ba su fita ba. Mama, ina so mu yi sulhu. Sai mama ta rike ni a wuya ta ce dana haushi ne. Ai ni na manta. Na ce mama to ni ban manta ba domin ke ne mama na. Ke kika haife ni. Idan har nayi muni a wurin ki haka yaya zan zama a fuskan duniya? Sai mama ta rungume ni, mama ta yi hawaye, nace mama karki damu, ni ina so mu yi sulhu ne. To gaya muku, bai kai sati biyu ba mama lokaci ya yi. To da mama lokaci a wuri na ne ta zo ta zauna a gindiri, ni na kai ta asibiti, ni na yi jinyanta, ranan da ta rasu ni ne na yi akwati, ni ne na sai zanuwa da aka sa mata aka bisneta. Wancan mummunan yaron kenan. Kun san abin da yasa na bada wannan labari? I am happy my mother went to heaven. Domin ni na yi mata bishara. Kuma an gaya muku yau ina buga kirji, alherin Ubangiji ya sa na da degree guda uku. Amma degree na karshen mamana ne ta bani kafin ta mutu. Ina manufan wannan? Akwai iri wani labarbaru da sukan tara mu bayan an ci abinci da daddare sai suna gaya mana. To mama ta gaya mini wani labarin halittan dan adam a kabilanmu, cewa dan adam ya fito daga doyan daji ne. Da na je South Africa, sai tunani ya dawo a zuciyana. And I build up a theory from that. Sai na samu degree da shi. Ranan da ana bani degree sai na nemi wuri na dai hawaye, nace Ubangiji me yasa baka bar mama da rai in gaya mata ga abin da ta yi mini kafin ta rasu ba? Now why am I saying this? Parents, you are teachers. Parents, you are models. Duk abin da ke fita a bakin ku wadansu suna ji. And so we must be very careful a matsayinmu na iyaye. Kada muna jefa kalmomi barkate, musamman in zuciya ta ɓaci, sai mu la'anta ƴaƴan nan, mu yanka musu ticket su tafi jahannama. Iyaye, Ubangiji gafarce mu. Ubangiji gafarce mu. Wataƙila wani lokaci muna ɗaukan ƴaƴan nan kaman ba komai ba. In fact, they have their own identity and they have their own right. Baba da mama, kuna zaman makaranta ne na horar da ƴaƴanku a gidanku. Bari take-takenku, kalmominku su zama iri na malanta. Wadansu iyaye ma ba su da wani zaunannen matakai na horar da yayansu a gidansu, musamman zancen ruhaniya. They don't have anything. Za ka samu iyali kowa ya yi abin da ya ga dama ya yi. Babu wata zarafi domin ƴaƴan nan, because ayyuka sun yi mana yawa. We are in the office, akwai ayyuka na yi. So ba mu da zarafi domin ƴaƴan nan. Ba mu adokan zarafi to enter into their world, to identify with them, to understand how they are feeling. Mun yi nisa da ƴaƴan nan ko da yake muna tare a gida. Lokaci ya yi that if Christianity, idan Christianci addini ne na ceto da gaske, it must begin to save our children. na yi tananan ta maganan nan mu dauki ruhaniyan mu daga haraban church mu kai shi gida. Ai jiya mun ji labarin wata yarinya da yayanta sun rubuta kalaman mummuna sun sa a kabarin babansu domin yayi bishara a church, ya ci gaba a church, ya samu martaba a church, amma gidansa he lost the family. Ubangiji kyashe mu da wannan. Our homes, our families are our Jerusalem. Wani iyali zaka samu the disciplinarian me horar da yayan maman ne, baban ba ruwansa, mama tana fama, baba ba ruwansa, mama tana fama. And you know al'adunmu na Africa, musamman ya'yan maza, bisa ga yanayi da sun tashi, bisa ga abinda suke ji, they don't have much regard for mothers. Suna zo su ji abin daga kai baba ne. To baba kuma aiki yayi yawa, is either aiki yayi yawa ko shi baban ma bai da abin misali. Idan maganar Ubangiji yace yaya ku yi biyayya wa iyaye, is not an automatic biyayya. It's a biyayya in response to what guidance, leadership, modeling they get from their parents. It's not an automatic thing. So dan uwa na mai gida, yar uwa ta uwar gida, wani lokaci kina da da kina da ya wanda ta ki sauraron ki, ya ki sauraron ka. It is not bad to ask yourself, how much have I invested a cikin wadannan yaya? Ubangiji ya samu ba yayanmu zarafinmu. Jiya ne ko na ba da shawara na ce, idan ba mu taba yi a cikin iyalinmu ba, watakila let's begin to try it. Ka samu zarafi ko da 1 hour ne in a week, ka zauna tare da yayan nan a kan flow, shiga cikin wasan su nan, and then give them ample opportunities to tell you who you are. Zaka sha labari, zaki sha labari, kana ganin su kaman yara ne. I tell you, ka ba su zarafi su gaya maka. Amma sai mu na iyaye, we will not get that feedback until dama can muna creating avenues, a relaxed avenue for them to interact, to discuss. To amma idan kullum ƴaƴanmu sun san mu da halin damusa, ka fita a gida sai kowai fara wasa a sake, kana shigowa sai kowai nemi wurin zama. That kind of life, the climate is so tense, the atmosphere is not relaxed. Ba zai taimaki yara ba. We need to listen to them. Idan muna son biyayyan su gare mu ya zama authentic biyayya, ya zama biyayya daga zukatansu ba na tsoron fada ba, we must create a relaxed atmosphere masu. Sai kuma Bulus ya wuce nan ma ya yi magana akan bayi. Mu yau ba mu da bayi a gidajenmu. A wancan zamani akwai bayi da akan kama a wuraren yaki, har ma a gidajen Krista akwai bayi. So Bulus ya ga muhimmanci da yake su ma suna cikin iyali, dole gaya musu hakinsu. Su ma hakinsu shi ne su yi biyaya ga iyayen gijinsu, shugabaninsu. So dauki wannan biyaya a matsayin suna yi wa Ubangiji ne. The implication of this for us today in the 21st century is where we don't have slaves.
Na taba wani magana shekaran jiya ne ko jiya akwai wadansu yaya da mukan dauko daga kauye a wurin yan uwa suna zama tare da mu aida sun zo domin su yi makaranta a gari ko kuma mun dauke su mu tallafa musu da sauran wadansu abubuwa
Now rayuwansu a cikin gidajen mu a iyalan mu tare da ƴaƴan mu needs to portray the gospel.
Yaya muke gudanar da ire wadannan yaya in comparison to ƴaƴan mu.
In an zo maganan tufafi yaya mukan yi da su? Muna dan bambanta su? In ya zo maganan iri makaranta da mukan tura su? Muna bambanta nasu da namu ƴaƴan? In ya zo aiki a cikin gida mukan bambanta nasu da ƴaƴan mu?
Jiya wani dan uwa yayi tambaya mai ma'ana. Yarinya ta tashi gida iyayenta har ta ji ta yi aure bata iya dafuwa ba.
Abin mamaki ne amma kuma ba yi da mamaki. Watakila ta yi girma a gidan da ita
akwai yan mata da aka dibo daga wani wuri su suke aiki tukuru ita nata shine ta kwanta ta yi bacci ta tashi ta ci abinci.
It's a possibility that in tayi irin wancan girma ba za ta iya dafuwa ba. Amma hakkinmu ne na iyaye, my brother, my sister, once kun dauki shawara za ku dauki dan wani ko za ku dauki yar wata ta yi girma a kalkashin gidanku, you are taking that child not only into your family but into your life. And anything da ya shafi rayuwanku bari ya shafi wannan yaro.
Ku ji maganar Ubangiji ya ce a ƙarshe in mun shiga Sura 4 aya 1 ya ce ku sani dukkanmu muna da Ubangiji.
Idan mun musguna ma wani yau
gobe Ubangiji zai tambaye mu sakamako. Hanyoyin nasara. Babban abin da zai taimaki iyalan Kirista yaya su zama masu biyayya ga iyaye chip chip shine iyaye su zama abin misali. I repeat this,
ina nana ta wannan, baba da mama ku zama abin misali. Kuna surutu amma bai isa ba, kuna ihu amma bai isa ba. Yayan nan suna so su ga wani abu a rayuwanku.
And I pray that that will be your portion in Jesus' name.
Ko da abin ya riga ya lalace ya kai ina ne, it can be reconstructed, it can be restored, we can reconcile, we can rehabilitate one another. It's never too late for the living.
Zama abin misali.
Ku tabbatar kuna da ayanannen lokaci a cikin iyali domin ku karfafa maganar Ubangiji. The word of the Lord is the cornerstone of every family. And da zaran iyali ta fara yin nisa da kalman Ubangiji,
yayan za su yi girma ba su da foundation, ba su da harsashi mai kyau. And I want to say here that yawan dokoki, kar ka ga kaman yawan dokoki da kake ba wa yayanka gidanka is enough to create obedience in them.
Kina kwalla musu dokan ne yau gobe ki kawo wani GB ki kawo wani. The 21st century is not for people who follow laws.
Karni na 21 ba karni ne na biyaya da dokoki ba.
People want to see examples.
Har abin ya shafe ecclesiyoyi yau fa. Lokacin da mu muke girma, idan ecclesia ta zauna ta zartar da wani abu everybody takes it ba tambaya amma yau ecclesia sun zauna sun zartar da wani abu membobi za su ta da tambayoyi membobi za su ta da tambayoyi just like Malcolm X ya ga yawa mutanen America in kun ci gaba da musguna mu if you continue to oppress us ba ku saurare mu ba ba ku ji tunanin mu ba ba ku ji kukan mu ba you don't want to listen to us through the ballot one day you will listen to us through the bullet wannan shine sara da muke a ciki so me nake fada yayan nan ba dokoki kade suke so su ji ba suna so su ga misali amma ba wai kada a yi dokoki gaba daya ba dole akwai matakai na rayuwa misali lokacin da kowane memba na iyali dawo gida domin babai kullage that one must be there lokaci da za a tashi addu'a da safiya ko da yamma kafin ayi bacci every family member must be there amma kana bada wannan doka kina bada wannan doka wa yara kuma ku zama abin misali dazu naji secretary ko waye yana sanar da wadansu tagaddum masu kyau christian home the reality of christianity these are the kind of things da ya kamata a samu a gidajen mu krista bari yayan nan su rika karanta abubuwa iri wannan memako suna watching pornography a youtube suna shiga dangerous channels that destroy their morality well as parents idan ba mu yi hakin mu ba we are saying everybody is free ya je yi abin da ya ga dama so dole ne as parents we need to regulate mu ne da gida the lord has given us the opportunity the privilege to be leaders of the family ba da labarbaro masu kyau masu gina ruhaniya shi ma zai karfafa iyali yaya za su tashi da shi a cikin zukatan su zai taimake su amma idan ba mu da zarafin ba da labarbaro wa yayan mu in a relaxed situation amma muna da zarafi na fada da juna to za su koyi fada because anything you do they copy it Ubangiji kiyashe mu da fada. Ya yammu karfafawa gare ku. Wadansu sun tashi sun samu mama ma ta riga ta tafi. Baba ma ya riga ya tafi. Ya zama dole su yi girma a kalkashin wadansu. Duk da haka sun iya nasuwa sun rike ubangije an jima da yamma za mu yi hira da ku ai game da rayuwar sarauniya Esther daya daga cikin yayan da sun rasa iyaye tun suna kanana amma yau kai saurayi ke yarinya kina girma a kalkashin baba na da rai Mama tana da rai. You have every opportunity to grow up as a responsible child. Amma ki saurari baba da mama. You know what the Bible says is that you have decided the number of your years in this world. Ina roƙon ubangije ya samu kasa kunne ga iyaye. It is not an accident that muna tashi kalkashin iyaye. It's a deliberate divine arrangement.
that we have parents.
Ubangije sa wannan ya zama rabon ku yayan mu.
So idan yayan mu sun goyi bayan mu cikin biyayya mu ma tafiyar da gida zai yi mana kyau. Amma idan ba mu ga wancan biyayyan ba za mu ga kamar aikin mu a banza yake. Yayan mu ku goyi bayan mu. Jiya na ce wannan gini kyakkyawan ginin nan masujadan nan
after 50 60 years to come about 75 to 80% of us here will not be here
kune an idan kuna so wannan masujada ta ci gaba tana farantawa Allah rai
you must listen to your parents and I commit you to the Lord that you listen to your parents.
Wada kila wadansu ku riga ku nisa da iyaye yanzu ma kuna ga su baba da mama abun soro ne. Let me tell you, learn from the prodigal son. When you come back, dukkan wancan nisan ya kare su baba za su gafarta rayuwa zai koma sabo for your benefit. It's a wonderful thing to have you kuna church. Idan yau ba ku a cikin wannan church mu ma ba za mu ji dadi ba. When you begin to sing those songs wonderfully, we feel like flying. How can we afford to allow you get destroyed?
Ubangiji sa ku yi biyayya da iyaye.
Yan uwa, ina son kara sako Yesu wannan da cewa menene kai da matanka kuna sawa a cikin ƴaƴanku so that gobe ko ba kwanan iyalinku za su ci gaba. That must be deliberate. You must deliberately decide menene kuna barewa ƴaƴanku. Gidaje ne, motoci ne, landed property ne, kudi ne a banki. All those Paul says are rubbish. They will all finish. So dole ne mu bari wani abu wa yayan nan as a legacy that ba abin da zai destroying din shi. Kai da matanka in ba ku riga kun yi wannan ba ku samu zarafi at least one thing da yayan nan za su tuna da ku bayan ba ku nan. And I want to give you a story of a boy calling Kim wanda ya saurari iyayensa da kyau. Ku yi hakuri in gayyaci mai koyarwa akwai labarbaru barkete zai toshe muku kunuwa amma ku yi hakuri. Nkem shine auta daga cikin ƴaƴa uku wa baban da maman. An saboda rayuwar babansa da mamansa a gudanar da iyali ba su taba yanka kwana ba, ba su taba gaya wa yayansu abin da babu a rayuwarsu ba. And every day idan yaran duk ko da sun aiki yaran su yi wani abu ne, in yaran sun dawo da take time su yi tambaya kun yi gaskiya a cikin wannan abun. That is the language. Kun yi gaskiya a cikin wannan abun. Yayansa suna ji. So da baba ya zo kamu da wata ciwo da baba ya gane shi ba zai iya warkewa ba. Ko san a Afirka soho idan ciwo na mutuwa ya zo ya kan gane. Sai babai kira yayansa guda uku suka zo wurinsa a zaure inda yake kwance da ciwo. Sai baba ya ce musu, to ƴaƴa na ku ji wannan zazzabi da kyar zan tashi, amma ku saurare ni kamar yadda kullum na kan gaya muku.
ba ni da gidaje domin ku ku gada ba kudi a banki domin ku ku gada babu gidaje domin ku gada babu motoci domin ku gada amma ku ji gadon ku fadin gaskiya cikin kowace al'amari shine zai kawo muku albarkan Allah Saying came out tan su ya tashi whoop a gaban baban su sai gudu zuwa dakin sa sai doke bairo ya kawo part sai ya rubuta fadin gaskiya a cikin kowace al'amari zai kawo mana albarkan Allah su yayan suna kallo ba su doke mataki akan kalmomin karshe na baban su ba in came ya rike wannan tagadda ana bayan sati daya baba lokaci yayi in kem ya dauke wannan tagadda ya sa a kirjin sa sai shigo dakin su yayi guiwa ya cewa ubangije ubangije this is the only legacy this is the only inheritance I've gotten from my dying father ubangije ka dauke wadannan kalamai daga paper zuwa cikin zuciyata and the lord did it ubangiji yayi so daga ranan kowace waye wangari in came ya determining ba zai yi rashin gaskiya ba sai dai ko da rashin sanin sa tun daga ranan idan maman su ta shigo kasuwa ko ta je aiki su yayan su ga dauki na daukawa su cire na cirewa su ci na ci su sha na sha a sace in mama ta dawo tana bincike sai su yi musu sai in ke mi kira mama a gefe gaya mata wane ne yayi wancan wane ne yayi wancan wane ne yayi wancan sai an jima su yayan sun gane in ke yana fallashe su sai suka fara kiyayan kanin su suna kinsa bitter hatred arama idan mama ta hada musu abinci sai su je su kori yaron daga abincin ya kai inda mama ta gane duk lokacin da ta ba su abinci sai ta dan aje wani abincin a daki in suka gama abinci sai zo kira shi sai bashi sai ta karfafa shi kai hakuri ka ci gaba da fadin gaskiya a kowane yanayi ba kada wani gado kuma sai na baban yaron yana jin karfi da farin ciki a zuciyarsa kayya ana watane kadan mama ma ta kamu da ciwo ita ma ta rasu sai in kem ya dubi sama ya dubi kasa sai ya ce ubangije kalmomin karshe na baba sune madogara na yanzu ubangije ka taimake ni daga farko har karshe ya ci gaba da rayuwa da kyar su yayan sun ci gaba da oppressing nashi suna maltreating nashi suna jijimashi domin sun ganshi as a betrayer a cikin iyali yaron nan kawai wani rana da ya shigo makaranta an fita long break dai aka buga karara a dawo class ya riga ya kudura a ransa ba zai yi leti ba because leti marashin gaskiya ne ya gudu ya riga kowa zuwa aji akwai dan randan ruwa a kona na class sai ya gudu ya je zai dai sha ruwa a wurin garin gudu da gaggawa sai tura randan da kafa sai randan ruwa ya fashe sai yaro ya kalli window ya kalli window kowani gefe ya ga kowani ya ganshi ba wanda ya ganshi sai wani tunani ya shigo ma in kem ka gudu ka koma waje domin a zo a rasa wanda ya fashe randa sai kalmomin babansa sun ringing fadin gaskiya a kowane al'amari zai kawo maka albarkan Allah yaro sai ya nemi wuri sai ya zauna an jima da yan uwa suna zuwa kowa ya rike kirjin sa wane ne yayi wannan barna suna kallon sa in kem ya sunku yadda kansa
He was struggling between telling the truth in everything.
Say Anjima Mala Minsu Mesuna Mr. Okafo. She must say she go.
And he demanded
Agaya Masa one day pressure and Danrua.
The whole class was quiet.
Say yeche to. Da yake kun kiku gaya mun wanda ya fashe randan ruwa abinda zan yi shine
every one of you kowani dayan ku
zai karbi bulala guda 12
and then za ku suspension the whole class will go on suspension for 2 weeks
dan kem ya jiza a jijiwa wadansu saboda laifinsa sai sa hannunsa sama sai aka bashi zarafi sai yace sa Nini na aikata wannan a kuskure a gafarce ne sai malami yace to ku fito da benci a sa a waje aka fitar da benci ya sa aka kwantar da yaro nken yayi masa bulala 12 ya rubuta masa suspension na sati 2 yaro ya shiga dibi tagaddon sa sai gida muna da masu koyarwa da yawa amma malamai kima ne another teacher would have handled that situation differently
yana zuwa gida kenan sai su yayan sun ce me ya faru tun lokacin tashi makaranta bai yi ba
sai yayi musu bayani sai suka ce da kyau
albarkan babanka din kenan ka zo ka zauna gida
nkem yace yan uwa It is not the beginning. It is the end. Al-amari number farkon sabane karshen ne.
Ya share sati biyu yana suspension a gida. A cikin kunci.
Yana gama sati biyu sai ya koma makaranta. He was the first to report back to school after suspension. Sai da malamin sai iso sai ga yaro sai kira shi zuwa office sai je ce mishi kin ka dawo kin yace na dawo sa sai yace but in came tell me me sa ranan ba kai shiru domin the whole class su samu horo ba sai in came yace sa I am living by the last words of my dead father
Sai yace menene baba ya gaya maka karshe sai yace baba yace fadin gaskiya kowace al'amari zai kawo mini albarkan Allah
sai malami yayi dariya sai yace hey boy yaushe aka haife ka you think you can tell the truth in this generation in everything and survive
kafita mini office
yaro yace sa kai hakuri I am trying because my father never told me lies
ya fita tafi aka gama makaranta da ya koma gida sai su yayan su ce you have no home to come to today
dibi takaddunka ka bar gidan nan
sai wani tunani ya zo ma yaron nan ko ya manta da gado na baba
ya samu sakewa
kalmomin baba sun sake ringing
sai ya dibi takaddun sa ya koma haraban makaranta ya zauna a kalkashi itace yana wasa anjima headmaster ya manta da wani abu a office ya fito domin ya dauka sai ya zo sai ga yaro sai yayi tambaya
Kim, why are you in school now
sai yace sir I have no home to go to today sai headmaster ya saurashi reshi sai ya bada details na abin da yake faruwa a iyalin su Headmaster tausayi ya kama shi. Sai ya dauki yaro zuwa gidansa. Ya zo ya gabatar da yaro a wurin matansa. Matansa ta welcome yaro. Ta yi girki aka yi wa yaro abinci. Ta sa ruwa ta yi wa yaro wanka. Ta karfafa yaron nan ka ci gaba da fadin gaskiya cikin kowane abu. Daga yau ka fara kira na mama. Ka kira baban mu baba you are one of us from today
yaro ya samu mazauni rayuwa yayi masa kyau
abubuwa sun mike masa. Ashe tap headmaster da uwar gidansa ashe suna da wata rayuwa na cin amanan juna. Nkem kuma kullum yana kallo yana ji. Duk lokacin da headmaster yayi tafiya uwar gida takan kawo wani mutum a gidansu. Duk lokacin da ita ta yi tafiya headmaster yakan kawo wata a gidansu. Nkem yana gani. An bari in gaya muku duk iyalin da akwai cin amana sakanin miji da mace masu aure, I tell you it's a matter of time. Zai bayana. Zunubi baya ruba. The best thing a kashe shi shine a tuba a bari. Sai wani rana na headmaster da uwar gidansa ya bayana. Wani dan kalilan abu kawai ya kawo musu fadan da yake karewa. Makwabta sun shigo su sansanta su, abin ya gagara. Sai Nkem daga waje ya gudu ya zo sai a cikin makwabta ya ce ina da abin fada. Aka bashi zarafi sai ya ce abin da ke sakanin baba da mama shine gashi 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 gashi. Sai headmaster da matansa sun sa hannu a kai sun ce to yaro kwashi na kwashewa, dibi na dibawa, ka bar mana gidanmu. We thought we were going to be gracious to you, but idan zaka saka mana alheri da mugunta, kwashi kayanka. Yaro sai shiga ya dauki takardunsa ya sa aka ina za shi. Kalmomin babansa sun zo keep on. Sai daya daga cikin makwabtarta sun zo su sansanta iyayensa, ashe yana da shago a bakin kasuwa. Kuma ya dade yana neman yaro da zai sayar mishi da kaya mai aminci. Bai samu ba. This was an opportunity for him. Ya doki yaro zuwa gida. Shi ma ya gabatar da yaro wa uwar gidansa. An marabce shi da kyau. An kai shi shago. An gabatar da shago. Kasuwa ya yi kyau a shago. Sai wata rana da yamma, nisan kauyuka iri kasuwan nan na dare, matasan wancan anguwa da matasan wancan anguwa sun harde a kasuwa. Ana fada! Sai hukuma sun ji labarin sun turo yan sanda domin a kwantar da tarzoma. Yan sanda da suka iso, kusan matasan sun fi karfinsu. Har ma wani matashin a wani anguwan yayi harbi da ya samu ɗayan ɗan sanda, shi ma sai faɗi ya mutu. Sai Nkem yana shago yana kallo abin da yake faruwa. Sarkin garin ya convening meeting na gaggawa, ya ce wa mutanensa kowa ya yi shiru da bakinsa, saboda abin da ya shafi hukuma za a zo a yi bincike. Nkem yana ji daga shago. Da aka zo bincike, kowa ya yi shiru a anguwan. Sai Nkem ya gudu daga shago ya zo ya tsaya a cikin yan sanda, sai ya daga hannunsa. Sai aka bashi labari, an bashi zarafi, sai ya ce ya san wanda ya harbi da ya kashe dan sanda. Ya ce yaron sarkin garin nan ne mai suna wane. Cha! Sai sarki ya fara neman mai shago, wai kawo iri wannan yaro anguwan nan. Sai mai shago da uwar gidansa sun ce wa yaro, ɗibi kayanka, bar mana shagonmu. Yaro ya shiga ya ɗauki takardansa, kalmomin baba sun sake dawowa. Faɗin gaskiya kowace al'amari zai kawo maka albarkan Allah. Yana fita kenan, yayi can sai ɗaya daga cikin shugabannin yan sandan ya zo ya karbi yaro ya kai shi gidan shi. Ya je gabatar da wannan yaro a wurin matansa, a matsayin ɗa ne mai kirki, very honest, very sincere. Yana fadin gaskiya cikin kowane abu. Uwar gidan na ga kaman we can keep him. domin ba yi da makoma sai matan dan sanda ta dube shi ta dubi mai gidanta sai ta ce mishi a but you think we shall be safe keeping this boy you mean yana fadin gaske in everything har da kananan abubuwa ma kun san wadansu yan sanda ba kowanne su ne na aminci ba an kuma matan su sun sani so matan she thought keeping this boy was going to be dangerous dan sanda yace karki damu he is a wonderful child ke miya samu sabon gida na uku after 2 months sai labari ya fara zuwa an saci garkin tumakin wani mutum a cikin anguwa ana nema to shi kuma 1 week before that da yamma yana wasa a kofan gida sai ga wasu mutum biyu suka kawo katon rago sun ba wa mai gidansa suna cewa sa this one is your kickback investigations are coming up please make you cover us nkem yana ji inda an je an kulle wannan ragon ya bi su ya ga inda an kulle shi daga zo bincike everybody was quiet sai nkem ya nemi gidan mai anguwan sai je gidan mai anguwa ya ce ma mai anguwa ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru a kira mai tumakin nan da aka sacewa ya zo zan kai shi inda an kulle wancan ne ya gane ko daya ne daga cikin wadancan tumakin mai anguwa ya yi shi tactically aka zo ya kai su ana bude kofa sai rago ya sallake ya fito sai mai tumaki ya ce ai daya ne daga cikin tumakinsa sai matan dan sanda ta ce ina mai gida ta kira mai gida ta ce I told you na gaya maka rike wannan da a gidanmu damuwa ne kace ba damuwa gashi ta faru dan sanda ya ce to I didn't know uwar gida ki yi hakuri amma yi kwashi na kwashewa ya dibi na dibawa ya bar gidanmu yaro ne ya shigo yana kwashi takardun makarantansa because those were the only things he owned ya sa kai zai fita sai wata tawaga mutane sun iso daga anguwa na can suna tambaya ashe sun rasa basarakin su ba da dadewa ba akwai vacancy and they were looking for an honest human being ya zama sarkin garin su so the story was told to them ga wani anan suka kawo doki suka sa inkem akai zuwa garin su bayan kwana 8 an yi masa wankan sarauta yan uwana masu bi who was the reason for this success iyaye yaron da bayi da gida yau ya zama basarake a cikin mutanen da ba su taba saninsa ba in fact if you don't do anything for your children give them one virtue that will please the Lord and you have given them everything dukan mu anan muna da kalmomi na karshe na baban mu ko ba ku sani ba bishara daga hannun Yahaya sura 8 aya 31 da 32 Yesu ya ce yaya in kun zauna a cikin koyarwa ta lalle hakika ku almajiraina ne za ku san gaskiya kuma gaskiya za ta yaya za ta yantar da ku ubangije sa mu yi gaskiya a cikin iyalanmu Allah za mu dasa gaskiya a cikin iyalanmu domin daukakan sunansa ubangije ya karfafa mu yan uwa na gode shugaba na gode nan ne koyeswa na ya saya kuma ban ce zan saki saduwa da ku duka haka ba na ji dadin rayuwa da ku naji dadin zumunci da ku ubangiji ya sa dukan iyalan mu su samu sakewa ubangiji ya sa mu yi sulhu da juna inda mun riga